sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake gabatar da shirye-shiryen wanda kuma a wannan lokaci ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka saba, kowace ranar Juma'a dai rana ce ta kofa buɗe, inda muke ba masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa na raɗin kansu. Amma kafin nan za ku ji fashin baki kan ci gaban da ake samu dangane da harkokin ilimi ko kuma wutar lantarki a jamhuriyar Nijar. Muna kuma da rahoto a kan wannan. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-5-6-5-5. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya fito wa farko a bainar jama'a a yau Juma'a, tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta kwace ikon wasu muhimman hukumomin ƙasar kuma ta bude wata tattaunawa da zammar shugaban mai yawan shekaru yayi murabus. Mugabe sai da shudiyar dogon riga yana halartar taron yayi dalibai sama da 1,000 a matsayin babban bako a birnin Harare. Shugaban kan yi bacci kuma bai faɗi komai ba game da dambarwar siyasa da ke faruwa a ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa Mugabe mai shekaru 93 a duniya ya ƙi amincewa ya yi murabus kamar yadda sojoji da kuma jam'iyyarsa mai mulki ta Zanu FP suka nemi bayan ya kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar. Rundunar tsaron Zimbabwe ta kwace wasu muhimman hukumomi a shekarun jiya Laraba, kuma ta ce ta yi wa shugaba Mugabe ɗaurin talala kuma ta matsawa wasu wacce wanda ta kira su ɓarayi da suke kewaye da shugaban, kamar su Farfesa Jonathan Moyo, ministan harkokin cikin gida, da kuma Ignatius Chombo, ministan raya ƙananan hukumomi. Sai kuma Joseph Kasukwere, mai tattaro matasan jam'iyya mai mulki ta Zanu FP, sai kuma sakatare Kudazanyi Chipanga da sauransu. Wata motar da aka ɗana ma bam ta kashe akalla 'yan gudun hijira 20 a Siriya a yau Juma'a, harin da aka ɗora wa ƙungiyar IS da kaiwa. Ƙungiyar sa ido a kan take haƙƙin bil'adama a Siriya da ake kira Syrian Observatory ta ce mutanen da suka mutu sun kai 26, kuma 12 a ciki ƙananan yara ne. Kafofin labaran gwamnatin ƙasar sun ce wasu mutane 30 sun jikata a inda aka ajiye mutane da suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar da ke kusa da birnin Darzor da ke gabashin Siriya. Da kuma jiyoyin da sun ce ƙungiyar ISIS da ke riƙe da ikon aƙalla kashi 1/4 na lardin Dair Azo mai arzikin mai ita ce ta kai wannan harin. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mutanen Siriya 6,300,000 ne suka rasa matsugunansu suna gudun hijira a cikin ƙasar tun lokacin da yaƙin basasin ƙasar ya ɓarke shekaru 7 da suka shuɗe. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalin Belgium bai zantar da hukunci a kan takardar kame na ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Spaniya ta bayar na kama shugaban yankin Catalonia da aka yi waje da shi. Kotun ta ajiye ranar 4 ga watan Disamba da za ta sake sauraren ƙarar a wani saurare da kotun ta gudanar a asirce. Masu shigar da ƙara sun buƙaci alƙali mai shari'a ya maida shugaba Puigdemont da ministocinsa guda 4 zuwa ƙasar Spain, inda za su huskanci shari'an wato aikata tawaye da kuma tada fitina a kan rawan da suka taka wurin neman 'yancin yankin. A wata ɗayan da ta gabata ne, Madrid ta ba da takardar kamo Puigdemont da wasu tsofaffin ministocinsa guda 4 waɗanda suka arce zuwa birnin Brussels ta ƙasar Belgium, kuma suka yi watsi da takardar sammacin bayyana gaban alƙalin Spain, suna fadin cewa ba za a yi musu adalci ba a shari'ar. Hukumomi a Spain sun tsige Puigdemont da majalisar ministocin mai wakilai 13 daga ofishi saboda yunkurin da suka yi na ganin yankin ya balle daga ƙasar Spain. Yau Juma'a ne karo na farko da kotun ta saurari wannan ƙara. Jama'an tabbatar da bin doka da oda a nan Amurka ta bada sanarwa a jiya Alhamis cewa an kama mambobi kusan 300 na wata kungiyar daba mai suna MS-13 wacce wato mummunan kungiyar ta da fitina da gwamnatin Trump ta lashe takobin kawar da su daga titunan Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar tare da haɗin gwiwar bankin duniya suka kaddamar da wani shirin samar da wutar lantarki ga mazauna karkara ta hanyar amfani da hasken rana a matsayin gwaji kafin a fara amfani da shi a sauran ƙasashe 19 na yammacin Afirka. Wakilinmu Sulemu Muni Barma na da ci gaban rahoton.
Shirin wanda aka yi wa suna Projet Rochef wani guri ne da gwamnatocin ƙasashen Afirka suka kudurtawa kansu cimma da haɗin gwiwar bankin duniya. Danganin mazauna karkara sun samu rayuwa mai inganci ta hanyar samar musu da wutar lantarkin da aka sarrafa da hasken rana. Daraktan ma'aikatar samar da makamashin zamani Energie Renouvelable Malam Bala Muhammad Rabu'u daga cikin masu jagorancin wannan sabuwar tafiya.
Bank Mondial, Bank World Bank ta dauki yauni za a zuba dola wadda ta kai miliyan 200, in ka doka a sefa wajen miliyan 100 da wani abu na sefa. Za a taimakawa talakawa da ake aikin likita cikin birni dare da rana, da ake lakol dare da rana shima cikin kauyuka a samu can suma su samu lakol din su dare da rana, su samu aikin likita dare da rana, a samu noman rani wanda kowane lokaci da hasken rana ne abinci na samun ruwa, kuma talakawa na noma ce su je su sai da ayyaki da talauci.
Najeriya da Nijar na daga cikin kasashen da har yanzu suke fama da karancin wutar lantarki a birane da ƙauyuka. Saboda haka aka yanke shawarar mayar da su zakaran gwajin dafi a wannan tsari da ya shafi kasashe 15 na ECOWAS da wasu 4 na yankin gabasin Afirka. Matakin da sakatare janar na ma'aikatar ministan makamashi Halilu Kane ya ce ya zo a kan lokaci.
A yanzu kamar kashi 20 na jama'a suna cikin birnaye, mai kashi 80 a ƙauye, in aka dauki gida 100 a cikin Nijar, gida 12 ne suka iske da wuta. Kuma in aka je ƙauye muna da akwai ƙasa da gida 1 a cikin gida 1, kuma ga hasken rana. To wannan hasken rana ce ita ce ake so a sa mutane su wadata da hasken wutar lantarki. In mun tafi kamar su ne gani mun gani, wato kula ce mu a cikin daji yana da wuta. To shi ne muke so a nan wuta, a nan ƙasanmu a samu wuta. Wato kuma yana cikin daji gidan shi ne ya zama to wannan wutar yana da hanyar wurin sami. Mu dai mu zamu yi namu bakin kokari, kuma Najeriya su ma su yi bakin nasu kokari in Allah ya yarda.
Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na daga cikin waɗanda ke zuba ido akan wannan aiki. Dalili kenan da Hamidu Sidi Fodi na kungiyar kare haƙƙin mabukata ta Rasconi ya ce ba girin girin ba.
Wanda zuwa da muka yi duk abin da ya zama to ba na gaskiya ba, wallahi ba za mu bari ya wuce ba, don saboda talakan nan ya gaje yana jira har yanzu abu bai zo ba. Muna tamha mu samu mafita.
Yan kasuwa na da rawar takawa a shirin na Projet Rochef. Mafari kenan da masu ruwa da tsaki a wannan aiki suka ga dacewar shigo da su domin tantauna hanyoyin da za su ba da damar shigo da na'urorin samar da wutar lantarki da hasken rana daga waje, ta yadda abin zai zo wa jama'ar yankunan karkara da rangwame. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san karshe ba
tirjiya ba ka wucewa ba sukuwa ba zamewa ba guduwa ba tserewa ba zaman lafiya gin shiga rayuwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Madalla kai tsaye ga mai bayyana ra'ayi na farko daga Kaduna wake bisa layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria. Ni ra'ayi na a yau shine dangane da demokradiyyar Nigeria. Kuma sai Allah akwai wasu bashi da shine girma gwamnatin jihar Kaduna ya rubuta yake so yace wa jihar Kaduna. Ni ina roƙon ƴan majalisu da duk mai ruwa da saki akan a sa hannu a cewa wannan bashi kar su sa hannu, saboda an ba da bail out, an ba da Paris Club, amma babu ga abin da aka yi mana shi a jihar Kaduna ba. Bana goyen wannan bashi, bana goyen wannan bashi, jama'a jihar Kaduna ba sa goyen wannan bashi da shi gwamna Nasiru Kisu ya ce. Sai ya ce mana bayanin kuɗin da Buhari ya bashi wajen dake uku tuna mu ji inda ya kai su. Da ƙarshe ina ma ƙasa na fata alkhairi.
To madalla malam, to malam Adamu mun gode, to bari mu nufi jihar Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Eh da farko kuna tashi gaba Iliya ne tantu da shayi garkin Daura Nigeria.
Yawa to barka da warhaka.
Barka ya aiki ya kokari da jama'a.
Aiki da godiya sannu sannu.
Yawa gaskiya yau ni ra'ayina kan ya tallaka kan masu kira waya kuna ba da maududi wanda jama'a suke ba da ra'ayinsu. Kuma a gaskiya kamar Alhaji Musa Ngaro da shi da Musalar Gasa da sauran jama'a suke biyowa baya suna ba da maududi, suna ba da amsa wanda yake ta inganta daga jama'a. Muna so da duk abin da aka faɗi a yi amfani da
shi.
Ina muku fatan alkhairi. Ya an ta yi lafiya daga shugaba Iliya ne kan tushe daga.
Yawa to takwaran baba mun gode, to bari mu nufi Kebbi, wake bisa layi a Kebbi.
Sunana na sun kuma wanda aka fi sani da Annasi da jihar Kebbi Zuru local government court area.
To barka da warhaka.
Wato ra'ayina a yau shine ina kira ga chairman ɗinmu na Zuru Kabiru Rahi, saboda yana abubuwa an bashi mulki amma yana mulki kamar ba yadda ya kamata ba. Sai aje a kira shi ya zo ya duba, ya zo ya duba wai abu a ce ana buƙatar gyara, wai sai ya wara wada, wai mai amfani ka ta unguwa ba su iya yi. To kin ga idan muka duba wanga
kana bisa layi ko layi na layin naka na titijewa.
Mutum ba su ruwa sai so kamar yayi magana ya kamata yi understand, amma shi in yazo aka ce mai ga abu ya gyara ce wai bai amfani yaran unguwa ya rinka wada ba a yin haka nan ya ba gani ya kai ga mulki. Ina kira gari shi da gyara. Suna Nasiru Mama wanda aka je Nasiru ko tare ya zo local government na.
To malam Nasiru da fata shi wanda aka yi wannan kira gare shi ya ji. To bari mu nufi jihar Gombe, wake bisa layi a Gombe.
Yahuza ne.
To malam Yahuza barka da yammacin yau.
Barkan ki Great Alheri, ina muke farin ciki da rana yau.
Yawwa to Alheri ya gaishe ka, kai kuma me ke tafa da kai yau? Layin malam Yahuza ya tsinke. Bauchi to bari mu tafi bakwabci a Bauchi, wake bisa layi a Bauchi.
Assalamu alaikum Grace, barka da aiki. Barka. Sunana Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba barka da warhaka.
Yawwa ra'ayina na yau ina kira ma gwamnatin jihar Bauchi da Allah ta taimake mu al'umman garin kasin Madaki ta mana makarantar Gabar Secondary School. Saboda dindin matasa da muke da shi da suke gama secondary, muke roƙon ta ta taimake mu ta zo ta gina mana makarantar gaba da secondary, akalla ko da diploma za a yi a garin Kafin Madaki, saboda muna da matasa maza da mata tari guda wanda suna buƙatar karatu. Allah kuma ya taimake ku. Mun gode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, har yanzu muna jihar Bauchi. To ko layin jihar Bauchi ya tsinke ne wake Bauchi, kana tare da mu?
Kuna magana da Muhammad Shukur.
Yau to malam Muhammad, barka da warhaka.
Aiki
da godiya, ya naku aikin.
Ni ra'ayina muna neman dukkan gwamnanmu na jihar Katsina da Allah da Annabi ya rika yin abin da ya dace. Saboda gaskiya an ba mu kudin noman rani, kuma an ba mu irin banza sun yi asara.
Malam Muhammadu, kana kira ne daga Bauchi? Daga Bauchi kake kira gwamnan jihar Bauchi ko kuma na Katsina?
Bauchi.
Kana Bauchi ne, kana kira ga gwamnan jihar Katsina ko gwamnan jihar Bauchi?
Ina Bautin da yanzu, ina kasuwa ne a Bauchi amma Katsina nake.
Yawwa, to ai kaga wannan bayanin yana da kyau.
Kware-kware ko, ina kira da Allah ya samu kokata.
To layin naka ya tsinke. To bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Wake bisa layi a Nijar.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Umma Malam Alina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar.
Yawwa, to Malam Adamu kai kuma. Bismillah.
Abinda an ra'ayina bisa ga wannan jin mulki da an kai cikin kasar Zimbabwe. To ni sai na ga lalle wannan shugaban kasar Zimbabwe sha son shi yawo da hankalin mutane. Ayyukan jin mulki cikin ruwan sanyi, ka ba da iko cikin sanyi, saka zama da lafiya. Kana shekara 107, to ni yana ka aji cikin iko shekara 37. Kana ikon kasa. Idan dai yanzu so zawa sanin taki sun ce za ka fitar da kai cikin ruwan sanyi. To ka cikin ruwan sanyi ka sabka.
Ya wato ko dai bai ji ba, ya wannan kuma yayu ishara ce ga wanda masu sauraro ko. To bari mu nufi Kaduna, wake bisa layi a Kaduna.
An Tigres, barka da yamma, barka da aiki.
Barka ka dai, wane ne nawa a Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Ya wato yau me ke tafa da kai Alhaji Musa?
Ina da babban batu ne nake so in yi tambaya ga makarraban shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ko kuma shi idan yana jin mu.
Eh.
To tambayar da nake da shi a matsayin mu na mu dan jihar Kano, muna mun ba shugaban kasa ƙuri'a wanda tafi kowace a Najeriya. Wai laifin me muke shugaban kasar Najeriya ne Malam Muhammadu Buhari a matsayin mu na masoyan shi. Wanda ko so ɗaya tun da ya hau mulkin nan bai je Kano ba, wai laifin mai muka yi Malam Muhammadu Buhari ne. Gaskiya muna ɗaya daga cikin masoyan Muhammadu Buhari a Najeriya ta kafinta. To amma mu abin da ya ɗaure mana kai, an mana rasuwa, an mana gobara, an mana wane ne, abubuwa kusan kashi bakwai manya-manya wanda yake ya kamata a ce shugaban ƙasa ya je bai je ba. Amma mun ji an yi birthday ɗin matar Tinubu, ya leƙa. An yi wane ne, ya leƙa. Yanzu gashi ya ji ya ba da manya-manyan ayyuka a kudancin Najeriya wanda yake mu jihar Kano ba abin da mu shugaban ƙasa ya mana. To muna da tambaya dan Allah, idan akwai makarraban shi su dan ba mu amsa, ko da a wannan kafata ta BOA, to dan Allah za mu gamsu mu ji dalilin da yasa shugaban ƙasa bai je Kano ba. Ina miki fatan alkhairi.
To wannan sako naka da fata zai kai kunnuwan waɗanda suka kamata, da har ma ya kai ga kunnen shugaban ƙasa. To bari mu nufi Kaduna. A Kano ne ko Kaduna?
Kaduna ne.
To Kaduna.
Sunana Ibrahim Umar Kaya.
To Malam Ibrahim, kai ne za ka rufe mana wannan filin a yau?
To alhamdulillahi, ina jinjina muku daga Amurka.
Muna godiya da kuke sauraron mu.
Yau kuma muna ƙara ma shugaban ƙasa fatan alkhairi, da fatan Allah ya sa ga mulkin shi lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya.
To da kuma wannan kyakkyawar fatan za mu rufe wannan babin baki ɗaya a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan damar. To kuna tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 5 ko kuma zance karfe 4 saura minti 10. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kakakin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamurufin Kafo Emmanuel Sakari ya tabbata mana cewar kasar Kamaru za ta iya daukar nauyin gasancin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar Afirka a shekarar 2019 wanda kasar ta Kamaru tun shekara na 1972 ne da kimanin shekaru 45 ta fara hada gasancin kofin kwallon kafa na wancan zamani sai kuma a shekara na 2019 nan dai ake ganin cewa kasar ta Kamaru za ta cimma burin wajen hada gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka gahirar da muka yi da kakakin hukumar
ito Kamaru na nan ashiri Kamaru na ashiri babu abin fargaba mama Uwar Garba saboda a gaskiya kwanakin nan an yi taro sosai sosai da manya wato maso shugabantan mu musamman da najeriyoyi na ganin cewa mu dauki wannan bakunci ba tare da sakaci a wasu shashin ba ito kashi 50 dai mun gama kuma muna ci gaba insha Allah nan dai kafin shekaru biyu masu zuwa za mu gama wato wannan filayen kullun kuma babu wani fargaba kai
ya wajen saukan baki kuma
ito wajen saukan baki anan ne muke dan tattaunawa da ne wato kantumomin na wato garin da za a gudanar da wannan wasanni in kaman bafusam da ya kamata gina hotel manyan kungiyar FIFA da na CAF su samu su ma su halarci wannan taron ba tare da wani an samu matsaloli ba da kuma gare Limbe amma kamar Duwala babu matsala yawun da ba matsala to anan ne dai kuma bai hakan nan kuma da ko tsabtace garuruwa da ya kamata mu yi mun zana mun tattauna da ainin shugabanni wato wannan kamfani na ainin mai kula da tattalin gari kamar na izakan da shauransu a tsaro ko alhamdulillah ko da yake kasan kasar Kamaru muna cikin dan fargaba kenan na shashin yan English na wari nan amma babu wato babban matsala wanda zai sa wato a kasa cimma burin mu wajen wato hada wannan kasar saboda shugaban kasa shi kanshi ya taimaka da sosai sosai na ganin cewa mun samu mun ci gaba game da ayyukan da muke ciki saboda ya kira taron gaggawa wanda yace farko kenan da zai hada wannan kasar kuma kamata yi kai ayi wasa da wannan gasar da ke farko ne shugaban Fulbiya yake hada wannan gasar
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka na fuskantar bala'in shan muggan kwayoyi mafi muni tun cikin shekarar 1980. Shugaba Donald Trump ya ce a yanzu mutanen da ke mutuwa a sanadiyan shan kwaya ya zarci waɗanda ake kashewa da bindiga da waɗanda ke mutuwa a hadarurrukan mota in an hada su waje guda.
Last year we lost at least 64,000 Americans to overdoses. That's 175.
A shekarar da ta wuce mun rasa Amurkawa akalla 64,000 a saboda shan kwaya. Wannan yana nufin a kowace rana ana hasarar rayuka kimanin 175 na Amurkawa. Rayuka 7 kenan ake hasara kowace awa daya a kasar mu. A yanzu shan muggan kwayoyi yana kisa fiye da kowace hanya idan ba rashin lafiya ba a Amurka. Shugaba Trump ya ci gaba da fadin cewa kawo ƙarshen wannan annobar sai an hada hannu tsakanin gwamnati da al'umman wuraren da wannan abu ke faruwa da kuma kungiyoyi masu zaman kansu kuma wannan abu zai buƙaci kudirin dukkan ƙasa ba wai wani bangare nata ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana taka muhimmiyar rawa a wannan kokarin. Dalilin shine hodar Iblis da zakami da magungunan kashe zafi ko ciwon jiki masu tsananin ƙarfi da ake sarrafawa a ƙasashen waje. Su ne suke haddasa wannan bala'in a yayin da kungiyoyin fataken muggan kwayoyi suke satar shigowa da su Amurka. A saboda haka duk wani matakin magance wannan bala'in tilas ya kunshi wani bangaren da ya shafi ƙasa da ƙasa a cewar muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ayyukan bin sawu da aiki da dokokin ƙayyade miyagun kwayoyi a ƙasa da ƙasa Jim Walsh. A yanzu haka ma an fara ganin nasarar wannan yunkurin a bisa roƙon da Amurka ta yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa wasu sinadaran kimiyya guda biyu da ake yi ma amfani da su wajen haɗa maganin ciwon jiki mai suna fentanyl a cikin jerin sinadaran da aka taƙaita sarrafa su. Tun daga shekarar 2015 kuma ƙasar China ta ɗauki matakan da bata taɓa ɗauka ba a can baya ba na taƙaita sarrafawa ko safarar wasu sinadarai guda 138 da ake haɗa muggan ƙwayoyi da su a wani ɓangaren a saboda roƙon da Amurka ta yi mata. Haka kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana amfani da shirin ba da agaji wajen ƙarfafa ƙasar Mexico wajen kamewa da toshe hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi. Wannan yana taimakawa wajen ƙarfafa tsaro a bakin iyakarmu domin hana safarar hodar Iblis da zakami da wasu magungunan zamani. Muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin waje Walsh ya ce wannan yunkurin da kuma sabbin dabarun da matakan da hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta ɓullo da su domin magance shan ƙwaya da neman ƙwayar za su taimaka wajen takalar bala'in shan muggan ƙwayoyi na zamani a nan cikin gida.
With over 64,000 Americans dead from overdoses since 2016, with drug traffickers taking advantage of new ways to move and sell their products.
Yace a yayin da Amurkawa fiye da 64 suka mutu a sanadin sham kwaya a 2016 a yayin da fataken muggan kwayoyi suke saurin rungumar sabbin hanyoyin sayar da miyagun abubuwan su a yayin da su kuma masana kimiyyar harhaɗa magunguna suke kikkiro sababbin sinadarai masu bugar da mutane tilas a koyaushe mu riƙa sauya dabarunmu ta yadda za mu iya fuskantar duk wata sabuwar barazana da masu safara da siyar da miyagun ƙwayoyi za su ɓullo da ita. Ya ce wannan ƙalubale yana da muni sosai kuma zai ci gaba da zama da batun da wannan ma'aikata za ta ci gaba da bashi muhimmanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Afsat Muhammad Maina ta karanto muku wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya fito wa farko a bainar jama'a a yau Juma'a tun bayan da rundunar sojan ƙasar ta kwace ikon wasu hukumomin ƙasar kuma ta buɗe wata tattaunawa da zimmar shugaban mai yawan shekaru yayi murabus. Mugabe sai da shudiyar dogon riga yana halartar taron yayi ɗalibai sama da 1,000 a matsayin babban bako a birnin Harare. Shugaban yakan yi bacci a wurin taron kuma bai faɗi komai ba game da dambarwar siyasar da ke faruwa a ƙasar. Wata mota da aka dana ma bam ta kashe akalla 'yan gudun hijira 20 a Siriya a yau Juma'a, halin da aka ɗora wa ƙungiyar IS da kaiwa. Ƙungiyar rasa ido a kan take haƙƙin bil'adama a Siriya ta Syrian Observatory ta ce mutanen da suka mutu sun kai 26 kuma 12 a ciki ƙananan yara ne. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin ƙasar sun ce wasu mutane 30 sun jikata a inda aka ajiye mutane da suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar da ke kusa da birnin Dar al-Zor da ke gabashin Siriya. Alƙalin Belgium mai bai zartar da hukunci ba a kan takardar kame ta ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Spain ta bayar na kama shugaban yankin Catalonia da aikin da aka yi waje da shi. Kotun ta aji ranar 4 ga watan Disamban da za ta sake sauraren ƙarar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.